ka duba wasalata mutane su dena addabata masiyata su dena darata inda kudi dole in cikaza so suke don mu fadi mu tashi duniya gaba